we shall continue to fight ahead with even greater vigor, commitment.
Babban hafsan hafsoshin sojojin Najeriya kenan, Lieutenant General Faruk Yahaya ya kara jaddada cewar za a ci gaba da matsakaimi da yin duk wani abu mai yiwuwa wurin kare kasa. Ba za mu bar Najeriya ta ruguje ba.
And would not let Nigerian down.
General Faruk Yahaya, wanda ke jawabi wurin babban taron manyan komandojin mayakan Najeriya, ya karin haske kan makasudin wannan taro.
All field commanders, all principal officers and principal actors to review our activities.
Taro ne da ya tattaro baki ɗayan manyan komandojin sojojin Najeriya da masu wadannan manyan hafsoshi daga baki ɗayan rundunonin sojin kasar, don bitar irin yadda ake tunkarar kalubalen tsaro a kasar. A kuma asusai irin kazar-kazar din da aka yi, sannan a yi nazarin irin ƙalubalen da ake fuskanta da nufin tsara yadda za a tunkari wannan matsala. Babban hafsan hafsoshin kazalika ya ce ba ko shakka, yanzu kam a iya cewar kwalliya na biyan kuɗin sabulu.
Our modest successes against the terrorists in the northeast are being recognized and applauded in the global index.
Irin nasarar da muka cimma akan ƴan ta'addan arewa maso gabashin Najeriya har yabo ya samu daga cibiyar da ke asase yanayin ta'addanci a duniya, wato Global Terrorism Index. Sannan hoɓɓasan da muke yi wurin murƙushe ƴan bindiga daɗi a arewa maso yammacin Najeriya da kuma arewa ta tsakiya da masu rajin raba ƙasa a kudu maso gabashin ƙasar na ƙara samun nasara biyo bayan aiki tare cikin haɗin kai da muke yi da sauran jami'an tsaro.
This was achieved through increased synergy with our sister services.
Da yake batun ta'addanci ne kusan ya mamaye wannan taro. Masana tsaro irin su Dr. Kabiru Adamu na cibiyar tsaro ta Bicon, akwai bukatar su ma sojojin su sake taku.
Shi ta'addanci duk da yake an samu cigaba, an samu ragi daga alƙaluman da yake shafar ƙasa, an samu canji na yadda ta'addanci yake a ƙasa. A taƙaice kenan, akwai bukatar ƙasa ta diba yadda ke yaƙi da ta'addancin nan. Akwai wannan kundi wadda ake cema National Counter-Terrorism Strategy, wadda ofishin mai bamu shugaban ƙasa shara kan harkar tsaro shi ne yake gudanar da shi, kuma ƙarshe ne ke bayar da kamar taswira wadda ƙasa take bi wurin yaƙi da ta'addanci. To kamata yi a waiwaye shi.
Hassan Maina Kaina, muryar Amurka daga Abuja, Nigeria.